Daga muryar Amurka a Washington DC. Assalamu alaikum masu saurare. Muna farin cikin sake kasancewa da ku duk wannan la'asariya. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25.31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a tashar VOA Africa kan mita 102.5 zango FM. Sai kuma wasu shoshin na zango FM a Jamhuriyar Nijar da suka hada da radio amfani sarauniya da kuma niyya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Answer Radio. Sannan za a iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa
Zahra Aminu Fagge
tare da ni Amina Buhari Auna.
Da aka saba a duk ranar Juma'a shirin yau da gobe kan tabo abubuwa daban-daban kamar su al'adu da shadi da dinsawansu amma albarkacin watan Ramadan mun karkata shirye-shiryen namu ne musamman ma na ranar Juma'a zuwa ga abubuwan da suka shafi watan Ramadan a yau 7 ga watan Mayu na shekarar 2021 za mu yi magana ne akan tuba
Zara kai zakai in ke naki dokin sallah ne dai na fara
haba Aminatu kar dai a ce harkin gaza azumin ne yayi wuya haka
a'a kawai dai ina Allah Allah ga na halarci sallar Idi
da sallar yanka ne da zan ce ko dai dan nama ne
haba Zara kika me muke tafi da shi ne a yau
mun samu bakuncin malamin da zai yi mana bayani akan falalar tuba
to jama'a dan haka a saurare shirin yau da gobe
sauraro yau Dr. Bashir Aliyu Umar ne ya amsa gayyatar mu malamin masallacin Al-Furqan a Kano ba tare da bata lokaci ba malam gare ka
Bismillahir Rahmanir Rahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd muna yi ma masu sauraro murna da kasancewa mu cikin waɗannan kwanaki na Ramadan kuma Allah madaukakin sarki ya mana muwafaka da samun karbuwar ayyukan mu da kuma zamantowa cikin yantattu a wannan wata da Allah yake yanta bayin sa daga azaba zancen da zan yi tare da ƴan uwa abinda zan gabatar shine magana akan at-tauba wato tuba tuba dai daga cikin kyawawan ayyuka ne da Allah da manzansa suka ambace su a cikin Al-Qur'ani da kuma cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana daya daga cikin mukamai wanda wato Allah yake yin sakamako babba kuma akwai shine mabudin alkhairai da bawa yake nema daga Allah ma'anar tuba shine komawa ya zuwa ga Allah domin dukkanin mu daga Allah muke kuma gare shi zamu koma saboda haka yayin da mutum ya tuba ya koma ga Allah daga abinda ya kubuta daga abinda ya raba shi da Allah abinda yake raba mutum da Allah shine shaydan da kuma san ransa yayin da mutum ya bi shaydan so yake raba shi da Allah kamar yanda Allah madaukakin sarki ya ambata yace inna ma yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'id shi shedan yana kiran rundunonin sa ne da su zamanto daga cikin ma'abuta wutar sa'ir wato mota wadda take mai ruruwa haka zalika ita ma shi ma san ran mutum yana raba shi da Allah ne ya kai shi zuwa ga halaka domin san rai idan yayi ya ginu a cikin ran dan adam yakan zamanto ma shine abun bautar sa yayin da mutum ya zamanto ba abin da yake yi ba abin da zai yi sai abin da ransa yake so to tuba shine abin da zai bambare mutum daga wato kangin da shaydan ya sa masa ya mayar da shi wato cikin yan rundunar sa ya kuma fitar da shi daga kangin wato bin san rai ya zuwa ga komawa ya zuwa ga mahallicin sa shine ma'anar tuba to yana daga cikin mukamai waɗanda suke na ihsani na kyautatawar bawa wajen yin bautar bawa kamar yana ganin Allah da kuma sanin cewa idan baya ganin Allah to shi Allah yana ganin sa tuba yana ɗaya daga cikin waɗannan mukamai da zai ba mu bawa wannan matsayi Allah madaukakin sarki ya yabi masu tuba da cewa wato at-ta'ibun al-abidun al-hamidun as-sa'ifun bayina masu tuba wato Allah ya sayi rayukan mu'minai da dukiyoyinsu da cewa Allah zai ba su aljanna to sai biyo da wannan yace su waye waɗannan bayin da Allah ya sayi rayukan su da dukiyoyinsu da cewa zai ba su aljanna sai ya faɗi sifa ta farko ta su sune at-ta'ibun masu tuba zuwa ga Allah wato masu komawa zuwa ga Allah Allah madaukakin sarki kuma ya ce wa man taba wa amila salihan fa innahu yatubu ila Allah mataba duk wanda ya tuba ya aikata ayyuka nagari to wannan ya tabbata mai tuba zuwa ga Allah tuba wanda yake wato na hakika na tabbatacce to wannan abu da kadan daga cikin abubuwan da suka zo na alhirai da yaban tuba da Allah madaukakin sarki ya ambata a cikin alqur'ani na fa'idar tuba hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana yadda Allah yake son tuba daga bayinsa yace wallahi Allah yana yarda yana wato yin yana yarda da tu yana yarda da bawansa yayin da ya tuba yayi murna da shi yayin da ya tuba fiye da ɗayanku a ce yana tafiya da taguwarsa sai rana ta yi sai yake shingida a ƙarƙashin bishiya yayi bacci taguwar nan tasa tana ɗauke da kayansa da guzurinsa da ya farka ya nemi taguwar nan ya rasa yana cikin haka ya rasa inda zai sa kansa sai ga taguwar nan ta dawo tare da duk abin da take dauke da shi na kayansa da guzurin tafiyarsa to saboda murna har sai wannan bawan Allah yace Allah ni ne ubangiji kai ne bawana yayi kuskure saboda tsananin farin ciki to yadda Allah yake murna da tuban bawansa yafi wannan wato Allah yana so a koma zuwa gare shi domin babu abinda shaydan yake ki ga dan adam irin ya raba shi da tuba da komawa ya zuwa ga Allah to shi wannan tuba menene ma'anar tuba ne kamar yadda muka ce tuba shine komawa ya zuwa ga Allah ma'anar sa kenan a cikin wato a harshen larabci amma a wajen shari'a ma'anar tuba shine mutum yayi nadama akan abin da yayi wanda Allah baya so sannan ya yadda cewar abin da ya aikata din nan wato ya zalunci kansa ya cuci kansa wannan yana daga cikin nadama sannan yayi azama yayi niyya cewa ba zai sake komawa ya zuwa ga wannan aikin da yayi wanda Allah madaukakin sarki baya so ba a cikin iyakar rayuwarsa sannan idan a lokacin yana cikin aikata aikin sabo din ne to ya yanke ya dena domin wannan shine zai zamanto tuba na gaskiya to dan haka Allah madaukakin wannan shine ainihin ma'anar tuba wanda yake na shari'a to kuma shine wanda Allah ya yabe shi a cikin alqur'ani yace ya ayyuhal ladina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha ya ku wanda suka yi imani ku tuba zuwa ga Allah tuba wadda take ta alheri tuba wadda take mai nufin alheri to tuba mai nufin alheri ita ce wannan tuba da hakika wanda mutum zai yi nadama akan abinda ya kubci akan abinda ya aikata sannan ya niyyar ba zai sake komawa aikin sabo ba na tsawar yana da rai kuma ya yanke daga yin aikin sabo din to sai Allah ta'ala ya faɗi sakamakon wannan yace asa rabbukum an yukaffira ankum sayi'atikum wa yudkhilakum janna tabbas ubangijinku zai kankare muku miyagun ayyukanku kuma ya shigar da ku aljanna ya shigar da ku aljanna a ranar da Allah baya ba zai kunyata annabi ba sallallahu alaihi wasallam da kuma mu'mine hasken su yana tafiya a gaban su da kuma a daman su suna cewa ya ubangijinmu ka cika mana hasken mu lalle kai ne iko ne bisa komai to wannan shine ainihin tuba saboda haka ayat ce magana akan at-tawbatun nasuh wato tuba wadda take ta nasiha ma'ana tuba wadda take akwai wadda take nufin alheri to take wadda shine tuban da ya cika wannan sharadi da muka ambata guda uku to wannan a cikin abin da ya danganci haƙƙin bawa da mahalici kenan abin da ya danganci haƙƙin bawa da mahalici idan yayi wannan nadamar yayi kuma azama ba zai sake komawa cikin sabo ba kuma ya yanke daga saban to wannan yayi tuba irin tuban da Allah madaukakin sarki yake so to tuba yana zamantowa daga aikin da yake tsakanin bawa da Allah kamar yadda muka faɗa to aikin kuma da yake tsakanin bawa da Allah mafi munin sako da bawa zai kasance yayi ma Allah shine sako a cikin haƙƙin Allah wato ya zamanto ya wato ya saba ma Allah ta hanyar cewar shi ba musulmi bane ya ta hanyar kafirci kenan da shirka wanda yake kafirci da shirka to tubansa shine ya shiga addinin musulunci tubansa shine ya shiga addinin musulunci to kuma wannan tuban shine abin da yafi komai domin shine wanda daga yayi shi inda shine wanda daga yayi shi ya shiga addinin musulunci ya samu tabbatacciyar rahama ya samu tabbatacciyar rahama wanda kuma duk wanda ya tuba daga laifin daga wannan laifi babba shine ya zamanto musulmi wanda ya mika wuya zuwa ga Allah to sannan tuba daga manya-manyan zunubai manya-manyan zunubai sune laifuffuka waɗanda suke Allah ya sanya haddi a kansu kamar sata kamar zina kamar yin kazafi ga mace wadda take ga mace ko namiji ai musu kazafi duk waɗannan suna da horo da horo na haddi da Allah ya sanya to yana daga cikin manyan zunubai ko kuma laifin da Allah ya tsine ma wanda ya aikata kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace Allah ya tsine ma mai cin riba Allah ya tsine ma mai ba da rashawa da mai cin rashawa to irin waɗannan duk suna daga cikin manyan zunubai to tuba daga gare su shine ya shi ma kamar yadda ya cika wancan sharadin da muka ambata yayi da na sani akan abin da yayi sannan ya azama ba zai sake komawa wannan laifi ba sannan kuma ya bar aikin da yake yi na laifin din a lokacin da wata mai falala Ramadan ya
sauraro har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe yanzu kuma Malam Bashir zai kammala wa'azinsa
to sannan kananan zunubai tuba daga gare su shine shi ma mutum yayi nadama kananan zunubai sune waɗanda suke basu kai manyan zunubai din ba waɗanda babu haddi akai babu tsinuwa a kansu babu fushin Allah babu cewa an yi ma mutum narkon fushin Allah ban tsoron cewa fushin Allah yana kansa ko ban tsoron cewa ranar alkiyama sai haɗu da wato mummunan sakamako da azaba to wanda ba a yi musu waɗannan ba shine kananan zunubai to wanda yake aikata kananan zunubai tuba gare su shine ya bar shi ma ya kwabu ya dena aikata su ya dena ci gaba da aikata su to wanda ya tuba daga wannan dangane da abin da ya danganci bawa da mahalicci kenan to sai kuma abin da ya danganci bawa da halitta abin da ya danganci bawa da ɗan adam to wannan kamar mutun tsakaninsa da wani bawan Allah ko tsakaninsa da iyayensa ko tsakaninsa da ƴan uwansa na jini ko tsakaninsa da matarsa ko mace ce tsakaninta da mijinta ko tsakaninsu da ƴaƴansu ko tsakanin mutun da makwabcinsa ko tsakanin mutun da abokinsa kuma wanda za su haɗu da shi a hanya ko tsakanin babba da waɗanda suke karkashinsa shugaba da waɗanda yake shugabantar su to duk waɗannan duk wanda wato haƙoƙi ne suka rataye da juna a tsakankanin mutane da junansu to kuma a cikin irin wannan laifi na iya ka iya afkuwa to shi ma tuba daga gare shi wajibi ne to shi tuba daga gare shi bayan waɗannan sharadai uku da aka faɗa ana kuma ƙara wani sharadi daya shine mutum ya nemi yafiyar wanda ya masa laifi saboda shi laifi akan wani haƙƙin wato halitta Allah baya yafi haƙƙin halitta sai dai shi nasa haƙƙin sai Allah ya yafi dan haka idan mutum wani abu ya hada shi da wani bawan Allah da yi masa da ya cuce shi ya shiga cikin haƙƙinsa ko a mutuncinsa ko a dukiyarsa ko a lafiyarsa kai koma kuma ballantana ma ko a ransa to wajibi ne ya nemi yafiyarsa daidai go in dai zai samu in kuma bai samu ya nemi yafiyar tasa ba saboda ajali ya zo tsakani ko kuma abin ya kai nauyin da ba zai iya zuwa ya nemi ya yafe masa ba ya fada masa ga laifin da yayi to sai ya ce masa in ce yin istighfari yana ayyukan sadaka yana cewa Allah ya kai ladan gare shi domin wannan ya zamanto shine kubutarsa daga wannan laifin an ruwaito wani daga cikin musulmi da aka je wani yaki sai kwange a cikin ganima wato an samu cikin ganima sai ya cire dinari guda sai ya cire dinari 100 kudin dinari 100 ya cire tun kafin a raba ganima daga baya abin ya dame shi tuba san tuba ya zo masa shine ya je ya kai abin da ya dauka din zuwa ga Amirul Mu'minin sarkin mu'minai a lokacin Sayyidina Muawiya ibn Abi Sufyan shine Amirul Mu'minin wato sai da ya so makai ma komandan yakin da suka je komandan yace shi ba zai karba ba tunda yayi gululi yayi kwange ya zo da abin da ya kwange da shi ranar alkiyama domin Allah yace wa man yaghlul yati bima ghalla yawm alkiyama duk wanda ya boye ganima to zai zo da abin da ya boye ranar alkiyama da komandan sa bai karba ba sai ya tafi wajen Sayyidina Muawiya yace to gashi na tuba zuwa ga Allah nayi kwange cikin ganima ka karba Sayyidina Muawiya shi ma yace ba zai karba ba to sai wanda daga cikin magabata daga cikin tabi'ai ne ma ba sahabi ba da yaje ya gaya masa malami ne sai ya masa fatawa yace kaga dauki kashi daya cikin biyar shine kason wato shine humusi kaje ka bama Muawiya dole zai karba saboda haƙin baitul mali wato ka kai masa dinari 20 dinari 80 kuma kaje kai sadaka da shi ka raba ma bayin Allah Allah ya san kowa haƙinsa nawa ne a cikin wannan dinari 80 din kuma Allah cikin karincinsa zai kai ma kowa haƙinsa da wannan sadakar da kai shine kuwa yayi haka da yaje ya gaya ma Muawiya ga yanda suka yi sai ya ce ina ma da Allah ni ma ya kimsa mun wannan fatawa ne maka wannan fatawa da wannan aikin da ya fi mun farin ciki bisa komai to kun ga wannan shine misalin wanda wato yake so yayi tuba daga haƙƙin mutane da suke kansa sai yayi abin da yake zai zamanto ya kakkaba wannan haƙƙin in ma ta hanyar ne musu yafe masa wa in ma ta hanyar ya biya su in kuma bai san su ba to yayi sadaka da abun domin wannan sadakar ta zamanto ta kai Allah ya kai musu ladan ya zamanto ranar alkiyama ba za a neme shi da wannan ba to idan mutum ya tuba daga haƙƙin Allah ko daga haƙƙin bayin Allah ko daga duka to hakika kamar yanda Allah madaukakin sarki yace fa innahu yatubu ila Allah mataba, wannan hakika ya tuba zuwa ga Allah. Ma'anar ya tuba zuwa ga Allah wato ya tattabe laifinsa, kuma tuban ya yanke ya goge duk abin da ya gabata. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace at-ta'ibu min adh-dhanbi kaman la dhanbala, wanda ya tuba daga zunubi to kamar wanda bashi da zunubi. Ma'ana bai kamata mutum ya tuba ba ya rinka jin cewa Allah bai yafe masa ba, ko ya rinka jin cewa har yanzu shi mai laifi ne inda ya riga ya bar wannan laifin, domin wannan yana ɗaya daga cikin hanyoyin da shaytan yake zuwa ya sawwala ma mutum mummunan zato ga Allah. Domin yayin da mutum yake zaton cewa Allah bai karɓi tubansa ba, to shi fa Allah yana cikin zaton bawansa ne da shi. In kai mummunan zato ga Allah to sai ka samu mummuna, in kai kyakkyawan zato ga Allah sai ka samu kyakkyawa. Dan haka wanda duk yake kyautata zato cewa Allah ya karɓi tubansa, to tabbas kuwa Allah ya karɓi tubansa. Kamar yanda Allah madaukakin sarki yace wa akharuna atarafu bi dhunubihim khalatu amalan salihan wa akhar sayyi'a asallahu an yatuba alayhi, akwai wadansu wato sun yadda da laifin da suka yi, sun yi nadama, wato sun yi dana sani, sun shaida akan cewa sun yi laifi, sun cakuɗa mummunan aiki da kyakkyawa, to tabbas Allah zai karɓi tubansu. Innallaha asallahu an yatuba alaihim wallahu ghafurur rahim, Allah madawa inna Allaha tawwabur rahim, Allah zai karɓi tubansu domin Allah ne yawan inna Allaha wallahu ghafurur rahim, Allah ne gafara ne mai jin kai. Alam ya'lamu anna Allaha huwa yaqbalu at-taubata 'an ibadihi wa ya'khudhu as-sadaqati wa anna Allaha huwa at-tawwabur rahim, ai sun sani cewa Allah shine yake karɓan tuba daga bayinsa, kuma yake karɓar sadakar da suka yi, kuma cewa shi Allah tabbalalle hakika shine mai yawan karban tuba mai tsananin jin kai. Wannan sunansa ne Allah jalla wa ala, shi at-tawwab ne mai yawan karban tuba. Ma'anar wannan shine koda mutum yayi laifi ya sake komawa ya sake yin wani laifin, to ya tuba ya zuwa ga Allah daga laifin, ya sake ya tuba in yayi laifi ya sake komawa ya tuba, in dai zai rinka tuba to wannan ya zamanto ba wanda yake shudewa da ci gaba da saban Allah bane. Koda kuwa ya sake yin wani laifin, in dai har zai tuba to Allah madaukakin sarki zai karbi tuban nan nasa, ba zai kyale shi ba. To kuma shi tuba Allah yana karban sa matsawar wato lokacin da Allah baya karban tuba bai zo ba. Lokacin da Allah baya karban tuba shine dangane da kowane mutum, idan ajalinsa ya sauka wato ya kai algargara, wato rai ya kawo makogaro, ido ya kafe, lokacin da sai dai tafiya ana ganin mutum an san cewa yana cikin siyaki mutuwa zai yi, to a lokacin ne idan ya tuba Allah ba zai karba ba. Allah ta'ala ya ce innamat tawbatu 'ala Allahi lil ladina ya'maluna as-su'a bi jahalatin thumma yatubuna min qaribin fa ulaika yatubu Allahu 'alayhim wa kana Allahu 'aliman hakima. Allah ma tuban da Allah yake karba shine waɗanda suka aikata mummuna ta fuskar wauta, suka yi makansu wauta, suka aikata sabo, sannan suka tuba min qaribin wato a kurkusa, wato ba su jinkiri ba, suka tuba a kurkusa, to fa ulaika yatubu Allahu alaihim, waɗannan Allah zai karɓi tubansu. Wa kana Allahu aliman hakima, Allah masani ne mai hikima. Sai ya ce walaysatit tawbatu lil ladina ya'maluna sayyi'ati hatta idha hadara ahaduhumul maut qala inni tubtu al ana wa lil ladina yamutuna wa hum kuffar, amma babu tuba ga waɗanda suke aikata miyagun ayyuka har sai ɗayansu wato ba su tuba ba, har sai idan mutuwa ta halarto ma ɗayansu, sai ya ce ni yanzu na tuba, hakanan waɗanda suka tuba suna kafirai. Kun ga Allah shine sai Allah ya ambaci lokacin da baya karɓan tuba, mutum ya jinkirta ya ki tuba har alamun mutuwa su zo ma mutum. Haka zalika akwai daga cikin ayoyin da suke zuwa ranar alkiyama, a alamomin tashin alkiyama waɗanda suke manyan idan suka zo to Allah madaukakin sarki ba zai karbi tuba ba a lokacin shine idan rana ta fito ta yamma ta fadi ta gabas wanda ya daya daga cikin alamomin kusancin tashin alkiyama wanda idan mutane suka ga wannan alamar to kowa zai yadda da Allah kowa zai imani da Allah ya imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaskata cewa abinda Allah ya faɗa gaskiya ne amma a lokacin wannan imanin ba zai amfani mutum ba Allah ya ce yawma yati ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khaira a ranar da sashen ayoyin ubangijinka suka zo to rai imanin ta ba zai amfane ta ba dun bata kasance ta yi imani ba haka nan dun bata aiwatar dun bata aikata komai ba akan aikin da ta yi imani da shi to wannan shi ma yana daya daga cikin abubuwan da suke sa ba a karban tuba idan wannan lokaci ya zo Allah ya kiyashe mu Allah ya tsare mu da ganin wannan lokaci to hakika tuba yana bukatar wato yana ana neman mutum ko ma kai laifin ko ma ka san laifin ko baka san laifin ba ka nemi tuba zuwa ga Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya ku jama'a wato yana kira ga al'ummar sa tubu ila Allah ku tuba zuwa ga Allah fa inni astaghfirullaha wa atubu ilayhi fil yawm akthar min 70 marra domin ni ina neman gafara Allah ina tuba zuwa gare shi a kowace rana sama da sau 70 saboda marra 70 wata ran yana zaune annabi sallallahu alaihi wasallam aka kirga masa rabbi ighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim ya ubangiji na kai mun gafara ka karbi tuba na hakika kai mai yawan karban tuba ne mai tsananin jin kai wannan zuki sai da yayi sau 100 sahabbai suna kirgawa to haka ake son mutum ya tuba daga abin da ya sani ma daga abin da bai sani ba domin ko yaushe mutum ya tuba zuwa ga Allah to yana dada kara taka matakai na ihsani ne kuma yana daya daga cikin abin da ake so a gabatar yayin da za a yi ayyuka na gari kamar idan watan azumi ya zo daga cikin abin da malamai suke janyo hankalin musulmi su yi a cikin lokacin in azumi ya gabato tun kafin azumi ya zo mutum ya tuba daga abubuwan da yake aikatawa na sabo ya azama cewa zai yi aiki na gari ba zai sake komawa sabo ba to wannan sai ya sa Allah ya bude masa kofofin karbuwar aikinsa a cikin watan azumi ya masa muwafaka da ayyuka na gari saboda ya shiga aikinsa da tuba haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya mana idan zamu fara sallah addu'ar istifta addu'ar budewa da yake yi ta kunshi ma'anar tuba domin yana cewa Allah ka wanke ni daga laifuffukana kamar yanda kake wanke tufa a fara daga dauda to Allah ya sanya mu a cikin masu tuba zuwa gare shi kuma Allah ya karbi tuban namu kuma Allah madaukakin sarki ya tashe mu ranar alkiyama tare da bayin Allah waɗanda suka tuba daga zunubansu hada wa sallallahu wa sallama wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
jama'a da haka muka kawo karshen jerin shirye-shiryen yau da gobe na wannan sati dan haka anan ne zamu dasa aya yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyin su musamman ma abokiyar aiki na da tattauna gabatar da shirin Zahra Aminu Fage sai kuma Daniel Brown da ya daidaita mana sauti kuma ya hada mana shirin baki ɗayan sa ni ce Amina Buhari auna daga nan Benin Washington DC take sallama da ku a sharuwa lafiya kuma a jikin karshen mako lafiya
Ya ba Ramadan barko la rura matsananciya wajo ba Ramadan akwai tajiya mai tsawo ba yar kadan ba Ramadan sai ko bugun jin ya hauka ba ta jo ba Ramadan kuma idan ta yi tsawo ba to jama'a ba za a aice kuma Ramadan mai ciki in ta so ta aje Ramadan mai sha